sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Mahmud Lalo a shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 27 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wanda ta lashe kuri'ar jihar Niger a zaben shugaban kasa da aka gudana a ranar 22-25 ga watan nan na Fabrairu. Za kuma ku ji gwamnatin Najeriya ta aika da tallafin dalar Amurka miliyan 1 ga al'ummar kasar Turkiya a wani matakin sauƙaƙa musu raɗaɗin da ibtila'in girgizar ƙasa ta auku. Sannan kuma za mu bude layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan zaben da aka gudanar da kuma sakamakon zaben. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-205 2655-2655 wato 202-205-2655. Za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yakin da Rasha take yi da Ukraine shine batu da ya mamaye taron hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya da aka buɗe wanda za a kwashi mako 5:30 ana yi a Geneva. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da abin da ya kira munanan hare-hare da Rasha ta kaddamar akan Ukraine. Yana mai cewa lamarin ya haifar da take haƙoƙin bil'adama da dama. Cikin makonnin da za a kwashi ana wannan taro ana sa ran mambobin majalisar 47 za su duba batun haƙƙin bil'adama a China, Myanmar, Syria, Ethiopia, Sudan ta Kudu, Nicaragua, Isra'ila da yankunan Falastinawa. Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya ce Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU sun samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi kan kawo ƙarshen takaddama da ta kunno kai a tsakaninsu tun bayan ficewar ƙasar ta Burtaniya daga ƙungiyar ta EU. A cewar Sunak, wannan sabuwar matsaya da aka cimma wacce aka wa lakabi da Windsor Framework ta buɗe wani sabon babi a hulɗar da ke tsakanin Burtaniya da ƙungiyar ta EU. Shugabar ƙungiyar ta EU Ursula von der Leyen a nata jawabin ta ce sun amince su cire matakan bincike da ake akan kayayyaki a iyakokin Burtaniya da sauran yankin Turai. Ta ƙara da cewa wannan matsaya da aka cimma ta dawo da yankunan biyu kan hanya madaidaiciya. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwalensu na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla 12 daga cikin waɗanda suka mutu yara ne ƙanana. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin garowakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gaɓar tekun yankin Calabria da ke Italiya. Sai dai mutum 80 sun samu tsira daga haɗarin, la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun iya ninkaya. Bayan da kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na Italiya. Wasu hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna wani ɓangaren jirgin a gaɓar ruwan garin da ake kira Steccato di Cotro da sauran ɓaraguzan jirgin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabin da batar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mexico don nuna adawarsu ga wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka. Da yin garan bawul ga dokokin zaɓe matakin da suka ce zai haifar da tarnaƙi ga tsarin demokaraɗiyya. Masu zanga-zangar waɗanda suka sanya fararen tufafi da launin rawaya sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa mana ƙuri'ata. A dai makon da ya gabata ne shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ɗauki wannan mataki na sauya dokokin zaɓen ƙasar. Matakan da suka haɗa da rage albashi da kuɗaɗen da ake kashe wa hukumar zaɓe. Da kuma horo da ake baiwa ma'aikatan hukumar. Baya ga haka matakin ya hada da rage takunkumin da ake sanya wa duk ɗan takarar da ya ki bayyana kuɗaɗen da ya kashe a lokacin yakin neman zaɓe. Kamfanin Twitter ya sallami ƙarin ma'aikata 200 wato kashi 10% na ma'aikatansa kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito a ranar Lahadi. Wannan shi ne mataki na baya-bayan da na sallamar ma'aikata da kamfanin ya ɗauka tun bayan da Elon Musk ya sayi kamfanin a watan Oktoban bara. Sallamar ta hada da manajoji masana a fannin kimiyyar fasahar zamani da injiniyoyin da ke aiki na kula da dandalin na Twitter kamar da jaridar ta ruwaito. kamfanin na Twitter ne bai ce open ba a lokacin da aka nemi ya karin bayani kan wannan lamari. Wannan kurana zuwa ne bayan rage dimbin ma'aikata da kamfanin ya yi a watan Nuwamba bara, inda ya sallame mutum 3,700 a wani mataki na kokarin rage kudaden da kamfanin ke kashewa.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta lashe kurbin jihar Niger a zaben shugaban kasa da aka gudana a ranar 25 ga wannan watan. Jami'in hukumar zaben mai kula da tattara sakamakon zabe na jihar Niger, Farfesa Clement Alawani, ya ce APC ta lashe zaben kananan hukumomi 21 daga cikin kananan hukumomi 25. Daga Mina ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta samu nasara a jihar Niger a zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar Asabar 25 ga wannan wata na Fabrairu. Jami'in hukumar zaben da ya tattara sakamakon a nan jihar Niger, Farfesa Clement Alawa, ya bayyana cewa APC ta samu nasara a kananan hukumomi 21 daga cikin 25 da ke fadin jihar Niger, a yayin da PDP ta samu kananan hukumomi 3, sai kuma Labour Party wato LP ta samu karamar hukuma ɗaya tilo. Sannan ya ƙara da cewa
Party APC 375,183, Party CGP 284,898.
Yace APC ta samu kuri'u 375,183, sai PDP ta samu kuri'u 284,898. A halin da ake ciki dai, hukumar zaben ta bayyana gwamna Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar sanata mai wakiltar arewacin jihar Niger da kuma sanata Sani Musa 313 na APC a matsayin wanda ya sake lashe zaben kujerar sanata mai wakiltar gabashin jihar Niger. Yayin da har yanzu a lokacin hada wannan rahoto, hukumar zaben bata bayyana sakamakon zaben kujerar sanata mai wakiltar Niger ta Kudu ba. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da sakamakon zaben. PDP dai ta ce akwai kananan hukumomi 5 da ba a yi amfani da na'urar nan ta tantancewa ba, wato VBAS. Sannan da rashin sanya sakamakon zaben jihar Niger a cikin manhajar sanya sakamakon zabe na hukumar zaben Najeriya ba, Alhaji Sani Idris Kutigi shine wakilin jam'iyyar a wajen tattara sakamakon.
Na samu report daga 5 local governments duk as don see sun ce bai wannan zaben ba, bai amfani da beavers ba,
ba ku da sakamakon ba.
Ni bai da ai ban sa hannu ba.
Hukumar zaben dai ta ce PDP na da hurumin yin korafi. Ahmad Yusha'u Gariki shine commissioner hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger.
Saboda me duk iya yin ka wani zai ce baka mishi daidai ba, mu a ganin mu mun iya abin da doka ce ayi wanda ainihin ta bayar ayi.
APC dai ta nuna gamsuwa da yadda zaben ya gudana. Idris Umma Muhammad Bangwa shine wakilin APC a wajen tattara sakamakon.
Wallahi zaben yayi kyau, yayi kyau, yayi kyau, kuma mun gode da zabe dai.
Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla, a gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta aika da tallafin dalar Amurka miliyan 1 ga al'ummar kasar Turkiya a wani matakin sauƙaƙa musu raɗaɗin ibtila'in girgizar ƙasa da ta kace Dubai a kasar. Da yake mika tallafi ga ministan harkokin wajen Turkiya a madadin gwamnatin Najeriya, jagoran tawagar kuma ministan babban birnin tarayya Abuja, Malam Muhammad Musa Bello, ya ce shugaba Buhari da kansa ya yi niyyar zuwa, amma saboda yanayi na zabe da ake ciki bai samu dama ba. Ga rahoton da Hassan Maina kai na wakilin muryar Amurka da ke Abuja aiko mana.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana kaduwa da ibtila'in girgizar kasa da ta faru a kasar Turkiya wanda ya aike da wata tawaga ta musamman karkashin jagorancin ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Malam Muhammad Musa Bello dan kai gudumawa da kuma yin jaje ga gwamnati da al'ummar kasar Turkiya kamar yadda mai magana da yawan ministan Malam Abubakar Sani ke mun karin bayani
ganin yanda wannan al'amari na girgizan kasa da ya samu al'ummar kasar Turkiya shi mai girma shugaban kasa ya so a ce da kanshi ya kai ziyara wannan ka don ya ma shugaban kasa da kuma al'ummar kasar nan jaje kan irin wannan abun alhini amma kuma saboda shirye-shiryen zaben da aka gudanar a Najeriya ya ga cewa dai lalle ya kamata a ci an kai musu ziyara sai ya wakiltar da mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello kuma da isar shi wannan kasa wato ministan kasashen waje na kasar Turkiya shi ya tarbi wakilin shugaban kasa din to ministan Abuja kuma shi ya mika wa kasar sako na musamman daga shugaba Muhammadu Buhari na yin jaje da kuma nuna tausayawa ga wannan hadari da ya rutsa da rayuka da yawa a kasar Turkiya ba kuma gani irin bukatan taimako na gaggawa da wannan kasa ke da shi a wannan lokaci shugaba Muhammadu Buhari ya sake bada sako na musamman na dala America miliyan 1 don a taimaka ma wanda wannan al'amari ya shafa
masu sharhi kan kasashen duniya irin su Professor MK Hoffman na Jami'ar Ahmad Bello da ke ganin Najeriya ta kyauta yayi fatan kai karin irin wannan tallafi daga sauran kasashe
ni kaina ina nan ina rubuta wani article da na rubuta earthquake in Turkey and Syria and the indifference of the world mutane wajen 40,000 da wani abu sun mutu a cikin kusan sati uku kenan sannan kuma miliyoyin mutane sun rasa gidajensu amma kuma ana nuna kaman duniya ba ta damu ba ina ta mamakin yanda kasashen duniya irin taimakon da ya kamata a bayar a gaskiya ni bana ganin ana bada haka saboda haka wannan abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abu ne wanda za a yaba wa kuma abu ne wanda dama Najeriya an santa cewar duk irin matsalolin ta da abubuwa kasashe wanda suke da kwarjini ga idan kasashen duniya saboda haka abu da Muhammadu Buhari yayi dole mu yaba mashi kasashe na Africa da ba wanda ba na Africa ba su taimaka ma waɗannan mutane da idan mutu sun Allah sa sun tsallake Nijar ta baya ba su rasu ba
tun da farko sai da ministan harkokin wajen Turkiya ambasada Kavusoglu ya shaida wa tawagar Najeriya cewar kimanin mutum 43 ne suka rasa rayukansu da kalin wasu mutane miliyan 11 da suka rasa muhallansu a yankuna 11 na kudancin kasar Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
an gaishe ka Hassan Mainakaina to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC To a ci gaba da batun zabe da aka gudanar a Najeriya da sakamakon zaben da aka samu a wasu wuraren yanzu za mu bude layi domin jin ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 wato 202-205-2655 Nasarawa Barka dai
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam
Masha'Allah Nasarawa sai
To Nasarawa bari mu ji daga gare ka ko zaka samu gaya mana wasu ra'ayinka game da zaben da aka gudanar
Alhamdulillah Hello
Muna jinka
Yawa Alhamdulillah kamar yanda aka yi zabe a nan jihar Nasarawa lafiya kuna tare dai da babawo mai agogo ne na cikin garin Gita ta wato alhalan Karol local government wa jihar Nasarawa alhamdulillah kamar yanda dai aka yi zabe a nan jihar Nasarawa mu dai bangaren mu a gaskiya an yi zabe lafiya kuma ya kasance wa'inda suke kula da wannan zabe wato ya kasance dai kowa da kowa dai an ji dadin al'amarin tunda dai babu wani tashin hankali mu dai anan dai har kullum muna addu'a dai cewa wanda Allah ya bashi to mu yi ta masa addu'a Allah ubangiji ya sa ya rike kowa da kowa muna addu'a Allah ubangiji ya sassaka da haya da alheri nagode
to madalla mun gode to muna wani jihar kenan yanzu muna jihar
muna jihar yahore Niger
To barka dai. Mun tsallaka zuwa Jamhuriyar Niger. Ko zaka mallan zaka ga mana sunanka da kuma
na Umma Mala Ali daga bankunan zakisan ka dogon biyu.
To madalla. Ko zaka dan ga mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
Yanzu na jin ga yan uwa tai yan Najeriya.
To daga jihar Zamfara malam ko malama ko za ku fada mana sunan ku wake magana kana jin mu jihar Zamfara
ina an ce ka kuma
lambar da za ku kira ita ce 202
biyu
amin wa alaikum salam amin wa alaikum salam mallan daga ina kake kira
eh daga funtuwa ne
daga funtuwa to ko za ka ga mana sunanka da kuma ra'ayinka game da zaben nan da aka gudanar
to alhamdulillah ni ne uban kungiya Ibrahim mai radiya salaha kalbu funtuwa local government
eh
jihar Kaduna
to ko me ra'ayinka game da zaben da yadda aka gudanar da zaben
zabe alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri wannan zabe da aka yi kuma aina ta kyautata gaskiya domin Allah
to mun gode
da wannan zabe da aka yi yayi dai
to mun gode to jihar Taraba wa muka samu daga jihar Taraba wa muke tare da shi a jihar Taraba da lamba da za ku kira ita ce 202-205-2655 wato 202-205-2655 domin mu ji ra'ayinku game da zabe wa muka samu
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Daga ina kake kira ko za mu ji sunanka? Hello?
Hello.
Muna jin ka. Ko za ka ga mana fada mana sunanka?
Hello?
Muna jin ka.
Daga jihar Naija.
To muna jihar Kaduna. Wa muka samu a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, jihar Kaduna. Ko za ka fada mana sunanka da kuma yadda ka ga yadda aka gudanar da ra'ayinka yadda aka gudanar da wannan zaben?
Kai sai kina tare da Zakariyawo Anguwar Musa karamar hukumar Soba jihar Kaduna.
To madalla, ko za ka ga mana kadan ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? Malam Zakar kana jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Nace ko zaka fada mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
To ra'ayina gaskiya zabe alhamdulillah. Wannan zabe yadda aka yi shi lafiya a duwa.
Muna jihar Benue wa muka samu daga nan?
Salu ne daga Benue.
To Malam Salihu an gaishe ka, ko za ka gaya mana ya kaga zaben nan da aka gudanar? Me ya ra'ayinka game da shi?
Zabe gaskiya yana kan shirya shi ya yi kyau sosai kuma mun yaba aina ta yi gogari.
To madalla
muna yi musu fata alkai zabe yayi daidai
madalla to bari mu leka jihar Taraba ba muka samu a jihar Taraba
assalamu alaikum
wa alaika salam jihar Taraba ko zaka ga mana sunanka da kuma ra'ayinka game da zaben da aka gudanar
assalamu alaikum
wa alaika salam amin wa alaika salam Taraba ko zaka faɗi sunanka da ra'ayinka game da zaben da aka gudanar
sunana Abubakar Bubulo
to mallam Abubakar ya kaga zaben mallam
Abubakar Bubulo daga mutum daya karamar hukumar Kaduna Lamido Jihar Taraba
to mallam Abubakar ko menene ra'ayinka game da zaben da aka gudanar a ranar 25 ga wannan watan muna jin ka
zabe kan yayi kyau gaskiya sai dai mun karama Allah godiya Allah ba mai rabo sa'a
to madalla madalla to zamu sake harbawa Niger wa muka samu daga Niger daga jamhuriyar Niger wa muka samu wa alayka salam
ya haya are ne daga dogon nuki a cikin jamhuriyar Niger
to madalla
Ni ra'ayina zabe na Nigeria wallahi ina shinkina mu saboda zabe an yi shi cikin kwance hankali da sadaki wallahi muna fata da Allah shi zaba musu abin da yake zama alheri
to madalla
assalamu alaikum
amin wa alayka salam to mun dawo cikin Nigeria daga jihar Niger Nigeria wa muka samu
kina magana da engineer mai gero makeri kwanta gore jihar Niger Nigeria
to engineer ko zaka ga mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar
zabe alhamdulillah an yi zabe lahiya lau cikin koshin lahiya kuma an samu zaman lahiya saboda wannan zabe ba ta fayyari a Nigeria ba ayi zabe ba kudi to komai an yi zabe lahiya lau ba ayi rabon kudi ba kuma talaka sun zabe ra'ayin su dan haka mu muna godiya ga Allah Allah shi kara mana lahiya da zaman lahiya shi ba mu shugabanni masu adalci Injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger na gode.
To madalla mu ma mun gode. To muna Ibadan. Wa muka samu daga Ibadan?
Assalamu alaikum sunana Haruna Iliyasu daga Ibadan.
Amin wa alayka salam. Ko mallam Haruna zaka gaya mana ra'ayinka? Ya kaga wannan zaben da aka gudanar yawa
zabe an yi shi lafiya alhamdulillah muna gode Allah kuma yadda aka yi shi lafiya Allah san an zo ba da sakamako a ba da sakamako wanda ingantacce kamar yadda ake cewa an yi zabe ingantacce an aka zo ba da sakamako a baiwa wanda aka zaba a huta lafiya
to madalla godiya muke to mun sake komawa jamhuriyar Niger wa muka samu
Wana magana da Musa mai gyaran keke a jihar Difan.
To mallam Musa daga jihar Difan. Da Allah ko zaka gaya mana menene kake gani yadda aka gudanar da zabe a Najeriya?
Gaskiya zaben nan mun ji dai sosai muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari mu koma gidajen mu mu yanguri mu jira jihar Difan.
Madalla.
Ina fatan mu da
To wa muka samu daga jihar Niger?
Assalamu alaikum. Kuna magana da san Shaibu Hirin jirgin turin wurin Ibanga dake nan yankin Karman kuma kwanta gura dake nan jihar Niger.
To ko zaka zamu ji ra'ayinka akan zaben da aka gudanar da kuma game da jiran sakamako?
Alhamdulillah gaskiya mun gode ma Allah da aka yi zabe lafiya kuma aka gama lafiya. Ubangiji Allah sa wadda aka yi zaben ga lafiya aka gama lafiya Allah sa mu samu sakamako ingantacce kuma ga Allah ya ba mu shugaba na gari. Fatan za a tashi lafiya.
Amin. To madalla. Madalla. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Ingiyar kuma da shi ba su yi na kasa.
tabbatar da cewa jami'an ayyukan kan gaban ta Robert Lewandowski ba zai sami damar fafata karon battar karfe da kungiyar za ta yi ba da Real Madrid a ranar Alhamis mai zuwa sakamakon rauni da yake fama da shi. Lewandowski ya sami rauni a kafarsa a lokacin da kungiyar ta Barcelona ta buga da Almeria a jiya Lahadi. Lamarin da ya sa tilas zai yi jinyar rauni na akalla tsawon sati biyu ba tare da buga wasa ba. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau Litinin ta ce warkewar dan wasan daga raunin ne zai iya tabbatar da lokacin da zai dawo taka leda. Labarin raunin na Lewandowski dai ya ratsa zukatan magoya bayan kungiyar da dama musamman a daidai lokacin da ta fuskanci fafata wasanni masu matukar muhimmanci kasancewar yana daya daga cikin zalatan yan wasan kungiyar. Kasar Koriya ta Kudu ta bada sanarwar dokar tsohon kocin kasar Jamus Jürgen Klinsmann a matsayin sabon mai horar da yan wasan ta. Klinsmann ya taba lashe kofin duniya da kasar sa ta Jamus kana kuma ya kasance mai horar da yan wasan ta haka kuma yayi aikin horar da yan wasan kasar Amurka da kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus. Wata sanarwa da hukumar kwallon kafar Koriya ta Kudu ta fitar a yau Litinin ta ce kocin mai shekaru 52 a duniya zai isa kasar a mako mai zuwa domin kammala tsare-tsaren soma aikin sa na kwantaragin da zai kai har zuwa shekara ta 2026. Klinsmann zai maye gurbin Paulo Bento wanda ya jagoranci kasar ta kai zagayen 16 na gasar cin kofin duniya ta Qatar kafin Brazil ta yi wajarar da su a matakin da ci 4-1. Rahotanni daga kasar Italiya na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Belgium Romelu Lukaku na kan hanyar sa ta komawa kungiyarsa ta Chelsea ta Ingila bayan kammala zama aro a tsohuwar kungiyarsa ta Inter Milan. Lukaku ya koma Chelsea ne daga Inter din a shekara ta 2021 kafin ya koma Inter din kuma a zaman aro inda kuma ya bayyana bukatar sa na komawar dindindin da ci gaba da zama. To sai dai kuma shugaban Inter Milan Beppe Marotta ya bayyana cewa ba za su ci gaba da rike dan wasan ba a don haka zai koma kungiyarsa ta Chelsea bayan kammala wa'adin aronsa. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyinna. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaici.
To yakin da Russia take da Ukraine shine batu da mamaye taron hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya da aka bude wanda za a kwashe mako 5 da rabi ana yi a Geneva. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya Allah wadai da abin da ya kira munanan harhare da Russia ta kaddamar akan Ukraine yana mai cewa lamarin ya haifar da take haƙoƙin bil'adama da dama. Cikin makonnin da za a kwashe ana wannan taron ana sa ran mambobin majalisar 47 za su duba batun haƙƙin bil'adama a China, Myanmar, Syria, Ethiopia, Sudan ta Kudu, Nicaragua, Isra'ila da yankunan Falastinawa. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya ce Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi kan kawo ƙarshen takaddama da tukunno kai a tsakanin su tun bayan ficewar ƙasar ta Birtaniya daga kungiyar ta EU. A cewar Sunak wannan sabuwar matsaya da aka cimma wacce aka wa lakabi da Windsor Framework ta bude wani babin sabon babi a hudar da ke tsakanin Birtaniya da kungiyar ta EU. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla 12 daga cikin waɗanda suka mutu yara ne kanana. Bayani sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gabar tekun yankin Calabria da ke Italiya. Sai dai mutum 80 sun samu tsira daga hadarin la'alla ko dan ma'aikatan ceto sun kai musu dauki ko kuma sun iya ninkaya. Ban da kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na Italiya. Wasu wadai shafin sada zumunta sun nuna gargina ga gabar tekun ruwan a garin da ake kira Staccato di Cotura da sauran baraguzan jirgin.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni sai injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.